generation. It's time for the Lord. Generation, take over the nation. Come to the Lord for your dedication. Come to the Lord for your salvation. Come to the Lord, go to the Lord. Come to the Lord for inspiration. Go to the Lord for protection. Holy be your name, Jesus is the best. What can I say, what will I do? Everywhere I go, I'm better than the rest.
Ubangiji ba ka da giji, mabiyinka baya ba shi da gaji. A duniya kofar mu jira, mu bi ka a bauta kofar mu gaza. Duniya kasa suka ci mu, babu komai mu mun dauka. Ibada fa ba mu da fa'i, ko fa su so mu hanya su ci mu. Suka ce mana mu zo mu zauna, ba komai mun dace. Ibada du'a'i mu dauka, mu sa zuciya fa gare ka. Kai kaɗai fa kai ne hanya, kai fa mu dace mu bi ka mu zauna. Albarka mun ba mu rayuwa, ga mu da haske.
Ubangiji, Ubangiji, Ubangiji baya nuna bambanci. Ubangiji, Ubangiji, Ubangiji baya nuna bambanci.
Tunda ni an haife ni, ban ga ubanni ba in ban da kai. Kai ka bani ruwan sha, komai da nake so ka bani, domin kana kaunata.
Ubangiji, Ubangiji, Ubangiji baya nuna bambanci. Ubangiji, Ubangiji, Ubangiji baya nuna bambanci.
Aja, Steve Dan, Toe.